kama da wani banza wani in ka juwa da baban zama in ba sha dare ba an sha rana kamar maza tana ga mururu in ba fada da hawan kallo mijin Amina baban Saudi shantan mai cin uban kuda ya buga ga maskilin mutun na fa zama bunta
ni fa maka bo in ko ba mun sala
yayi na Allah jama'an maki dan alkali dan malam sani mai garin malam maki irin kuran bakwai maki irin babani maki na Alhaji Auda
kai ba waziri garba sabon bais garba na laraba garba mai jin Hadiza amana shehu kamsila na madan kujo na dabin da sabo na dan arli beta labala aro yana da rana bais ciyaman yarbi
ce maka
mai magana ba dan Suleiman yadda dai ya ce maka so wannan kidan gari bane fa ajiya ya de jarbina ajiya riba babban manajan kasha kacin farko
kari ba kai farin banza ba farin mai zuciya alheri na garba dan Suleiman shi fari gidan safari zuciya safara ɗayan safara
ne wannan kidan gari bane fa
yin giya de babban
manajan
ko fariya uban Muhammad Nura
Alhaji Yarima kabar su dai kawai su dagala su lallaba su dagala
wallahi sun ga da kuran
su ba za su kai ya kai ba
wallahi sun ga da kuran su
daga kama ba za su kai ba
sai dan garba yanzu ya ce ba za ya je ba dan garba eh an nemo a mai da shi dan garba ya ce ba za ya je ba eh
Alhaji Yarima dan kai ba bayan dai chali ya fara kirshi
babu shaka dan garba
kullun ki mai ta
ko garaina
bayan dai chali ya fara kirshi
da yanzu sun hallaka da dan gida yanzu sun hallaka da zaka ce yawa eh kamar da gaskiya dan garba da yanzu sun hallaka ni a yau kuma mama
kamar ha hankali kidan yare tijar ban danda mujin tara tijan gurgo baban nura ne daudu baban sala ne da faci baban ladi ne kubun ummi dan me garin isawa shi din jikan gina da defa dan me sambuwal jikan me sambuwal irin gidan jikan mai yallagawa dan Alhaji Barno da Alhaji Jaji kaga sun so su mai da shi yaki nace da Yarima tunda dai sun wasa zagata waɗansu sun kacaccallata tunda baucin an waje jagata to sake shiri waje Abuja karebe gadan Abuja Yarima karebe gadan Abuja in lokacin su yayi Yarima dinke gadan Abuja yawa
ba fada su ne ba na garba dan Suleiman eh yawa kai shi yayi kamar yayi mijin Amina baban Sale ko don uban mutun na aika wajiya eh yawa ya isa koma kin koje ma girgarin ta ba kasa sai tamban eh yawa ande Yarima ne dan garba komai ka ta ya isa yawa wallahi
ina Muhammad Abagudu lawai ga bangan shi ba Muhammad Abagudu
yanzu dai ni ban ga kamar Yarima ba Umaru Oba Umaru
Nadabu Dayariba
Shireba
Nadabu Dayariba
Shireba 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 Kama Nangarba
Shireba
Umaru Dayariba
Kaliba Alambaku Ature Riba Vagaya Barishba
Shireba
Chala Chude Shiku Madele Dalala
Tane Meku
Warasu Zayde Itakre Gabashi
Ayare Meku Umaru Oba Nangarba Ani Meku Umaru Oba Halima kan tomar mata
yo tuwa mace
eh babba ma
ganan fulaba sha
babba mata ce
halima ganan
a gaida su dan garba a gaida su
halima sadiya tamariyan tana da na
kamar hawa yan na bai hawa mai fulaba mai
kamar kirabi
ba ku shika mala
hawa yan na bai
hawa yan na hawa kenan
hawa mai fulaba mai koko wannan ta jangalin malabanje ai cilan ne mu gaida
More music at HouseOfSongs.com.